Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro, assalamu alaikum, barkanmu da wannan lokaci. Muhammad Hafiz Baballa ne tare da sauran abokanan aiki. Muke farin cikin kawo muku wannan shirin da wannan safiya ta Asabar. Bayan labaran duniya, za mu kawo muku shirin a bari ya huce. Amma kafin nan ga labaran duniya.
Jama'a assalamu alaikum, da fatan an waye gari lafiya. Yau ranar Asabar 25 ga watan Yuni na shekarar 2022. Ga labaran duniya mai karantawa Sarfila Hashim Gumel. Dakarun Ukraine na janyewa da gabashin birnin Severodonetsk bayan shafin makonni ana kai hare-haren babamai da kuma fada da sojojin Rasha akan tituna, a cewar gwamnatin yankin. Gwamnan Luhansk Sahi Haidi ya ce tana dakarun sojin da ke Severodonetsk sun karɓi umarnin komawa wasu wurare. Wani shugaban sojojin Ukraine na yankin ya ƙara da cewa bai dace a ci gaba da rike Severodonetsk ba, yayin da nasarar da Rasha ke samu ta haddasa fargabar cewa za a iya katse birnin da kewaye. Ci gaban da Rasha ta samu ya kawo Kremlin dab da karɓe ikon lardin Luhansk, ɗaya daga cikin manufofin yaƙin Rasha. A ɗaya ɓangaren kuma, shugaban ƙasar Ukraine Volodymyr Zelensky ya yaba da matakin da tarayyar Turai ta ɗauka na baiwa ƙasarsa a matsayin 'yar takara a jiya Juma'a. Wani muhimmin mataki na shiga ƙungiyar. An kuma baiwa Moldova matsayin 'yar takara shiga ƙungiyar ita ma. Jami'an tarayyar Turai sun bayyana matakin da matsayin mai tarihi, amma sun yi gargaɗin cewa dole ne ƙasashen biyu su yi sauye-sauye masu tsauri kafin su zama cikakkun mambobi. A cikin wani saƙon haɗin gwiwa da aka watsa ta kafar talabijin ga al'ummar ƙasar ta Ukraine, shugaba Zelensky da firaminista da kakakin majalisar dokokin ƙasar sun kwatanta matakin na ƙungiyar tarayyar Turai da sauran lokuta na tarihin Ukraine. Ya kuma ce tsarin ba za a taɓa sauya shi ba. Kakakin majalisar dokokin Ukraine Ruslan Stefanchuk ya kira matakin a matsayin wani saƙo na siyasa mai ƙarfi. Labaran duniya na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Sakatare janar sa majalisar ɗinkin duniya Antonio Guterres ya faɗa taron ƙasa da ƙasa kan samar da abinci a jiya Juma'a cewa duniya na fuskantar haƙiƙanin haɗarin faɗawa yunwa a wannan shekara, kuma shekarar 2023 na iya zama mafi muni. Yaƙin da ake yi a Ukraine ya ƙara dagula matsalolin da ake fama da su tsawon shekaru, da sauyin yanayi da kuma cutar coronavirus da har yanzu ba a murmure ba, in ji Guterres ta saƙon bidiyo ga taron ministocin tsaron abinci na duniya a Berlin. Ya ce tashin farashin man fetur da taki na matuƙar shafin manoman duniya. Ya shafi dukkan kayan amfanin gona da aka noma, gami da shinkafa da masara, wanda ke shafa biliyoyin mutane a faɗin Asiya da Afirka da ma Amurka, in ji Guterres. Ya ci gaba da cewa batun rashin abinci na wannan shekara na iya zama ƙarancin abinci a duniya a shekara mai zuwa. Daga ƙarshe, kotun ƙolin Amurka ta soke dokar kundin tsarin mulki ta zubar da ciki a Amurka, inda ta bar ta ga jihohi su yanke shawarar ko za su amince da tsarin da aka kafa a faɗin ƙasar tsawon shekaru 50. Kundin tsarin mulkin ƙasar bai yi magana zubar da ciki ba, kuma babu irin wannan haƙi da wani tanadi na kundin tsarin mulki da ya ba shi kariya, in ji mai shari'a Samuel Alito a ra'ayinsa mafi rinjaye tare da wasu alƙalai huɗu masu ra'ayin mazan jiya. Suka ce lokaci ya yi za mu bi kundin tsarin mulki kuma a mayar da batun zubar da ciki ga wakilan da aka zaɓa. Hukuncin na jiya Juma'a ya zo ne ƙasa da watanni biyu bayan da aka fallasa wani daftarin matakin farko na shawarar Alito a wani shafin yaɗa labarai wanda ya haddasa zanga-zangar masu fafutukar kare zubar da ciki a faɗin ƙasar. Yayin da soke hukuncin da babbar kotu ta yanke a shekarar 1973 kan shari'ar da aka fi sani da Roe versus Wade, da kuma wata shari'a ta daban mai suna Planned Parenthood versus Casey, ba ta sanya dokar hana zubar da ciki ba. Tasirinta na shari'a kuma zai mamaye ƙasar nan da nan. Cibiyar Gutmacha, wata ƙungiyar bincike mai fafutukar kare zubar da ciki, ta yi kiyasin cewa jihohi 26 galibi a kudu da tsakiyar yamma.
Labaran duniya kuwa saurara daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Yanzu kuma sai a gyara zama domin jin shirinmu na gaba.
Masu saurare assalamu alaikum barkamu da asuba barkamu kuma da sake saduwa da ku a wani sabon shirin a bari ya huce
wanda masu iya magana kan ce shike kawo da rabon wani
Waya sango baban da Allah awon ya sane mu ganka wanda dai ya sane mu ganki sai ka tsaran yo kana da hani sai ka tsaran gobe babu hani to Allah shin ya gane wannan haka dan kasuwa ka gane Katara yong yun asini ki gobe ba sini ki to duka Allah ya tsara wannan ya san gobe banda Allah sai kaga sani ki yana sarauta sai katara gobe ba sarauta kana ji ai sani ki duka Allah idana wannan sai katara yong kana da halin Rafi'a ka gane sai ka tsaran gobe babu hali ana wa na ji kinka duka Allah idana wannan kuma Allah isan da wannan ka san gobe banda Allah in ko ka sani mu ganka to Allah idana wannan kaga Allah isan da wannan ba san gobe banda Allah abin da jarjun ya boye ba mai isa ya gane sai ne in yi ni mun mu gane sharadi kun ga sai mu gane in ya iya mu gane a ayaya mu kai mu san shi ba ya san gobe banda Allah sai ka tsare yau kana da kuɗi sai ka tsare gobe babu ƙafu duka Allah idana wannan sai ka tsare yau ko babu ƙafu sai ka tsare gobe kai mota ka tsare gobe kai gidaje to duka Allah ya gane sirrin duka Allah idana wannan sai san gowan da Allah ya uwa jama'a Laila da gabi gare ku dan rabana rasul mai sarauta sai gan da ba kamar shi yan uwa mu shuka hairi hairi yana da lana yan wanda ka shuka hairi ya dan ka za su samu matan ka za su samu jikoki su za su sadda Salai kumpinki Do Allah karmu shuka sharri Do Allah karmu shuka sharri Sharri bai da magani ka magani sharri kun ga ka magani sharri kun ga karku yinki Sharri bai da magani magani sharri kun ga karmu yinki
Jama'a assalamu alaikum barkamu da asuba da fatar an waye gari lafiya ne kuma an tashi lafiya
lafiya kalau alheri ya wurin naku
lafiya lau ya naku ya New York ya ruwan wannan mako wallahi
alhamdulillah lafiya kalau malam ga ruwa kuma ga zafi
adamuwa ana ruwa ana rana aka ce wai haushi mai daddawa
gaskiya
ai ni ko ta zo mun kan gaba baba lambu na ina ta cuya sai da wata kawata ta zo ta ce to wannan hutun juntin din da za a yi za ta zo ta ya ni ko baba ni ne takin kai na samu
wannan
da ake tara shekara guda ina tara taki ai sai ka zo ka na zama sarkin noman Maryland
shike zan magana ta kare ai zamu noma da mu girbe amfanin gona
na gada sarkin Novan Busting yanzu muna ci muna gasa ne dai waye gone shi za ta fi
za a kara ba
yau zan ce kowa ya rika daukar hoto don hoto shaidawa
haka ne
Allah tabbatar da alherin sa
amin summa amin
kamar yadda muka saba baba kuma yau mun tashi ranar bukukuwa ko
ya malam bukukuwa aisa go
sai wanda aka ga daman zuwa to bari mu faro daga jihar Yobe gaisuwa da fatar alheri ta iyalan Alhaji Shu'aibu Baba Alaraba da Honorable Muhammad Isa Bello waɗanda za a ɗaura auren ƴaƴansu Adamu Shu'aibu Baba da ake cewa Talba da kuma Fatima Muhammad Awal za a yi wannan auren ne ranar 1 ga watan Yuli da ƙarfe 1:30 na rana bayan sallar Juma'a za a yi kuma auren ne a Don Itebet Housing Estate kuma masallacin Juma'a na Damaturu to Allah ya nuna mana Allah ya sa anya adace Allah kuma ba da zaman lafiya da hakurin zaman tare sai kuma aure na iyalan Brigadier General Sani Kuka Shika Usman abokin dan jarida baba
lallai ai abokin dan jarida
ana ma magana sarkin yakin Kangwan Katsina to baba shi zai aure da ƴaƴansa ne guda biyu sai dai ka san waɗansu lokuta ana kunya faɗin sunan amare ko
Allah sarki eh
to a wannan karan an guna ne yan wato an guna ne ba a so a san sunan su brigadier ko kaje ka tunda Nabila Sani Usman da kuma engineer Fatima Sani Usman su ƴaƴan brigadier su ne kawai aka
ambato sunayensu
yawa to da dai an gudan su za a ɗaura wannan auren in Allah ya kai mu zuwa anjima a babban masallacin Mambila Barat da ke Aso Koro a birnin tarayya Abuja kenan ba da a yau din nan da ƙarfe 1 na rana za kuma a yi walima da ƙarfe 2 na rana a Nawowa Event Center da ke barikin Mambila a Asokoro din. Allah ya sa an yi adace Allah ya ba da zaman lafiya da albarkar zaman tare.
Amin.
Sai kuma wannan saƙon gaisuwa fata alheri da taya murna ga babban aminin wannan shiri Yahaya Shafale a Kefi jihar Nasarawa Najeriya wanda za a ɗaurawa aure da amaryarsa Nana Hawwa'u a garin Sabon Gida a jihar Nasarawa da ke gidan limamin Kana Malam Gambo a yau din nan sai dai ba a faɗi daidai lokacin da za a ɗaura wannan auren ba to Allah ya ba da zaman lafiya da albarkar zaman tare.
Amin. To sai kuma saƙon taya murna zuwa ga iyalan Alhaji Musa Tukur da na Alhaji Abubakar Macika na ɗaurin auren ƴaƴansu Lawal Musa da Aisha Macika wanda aka ɗaura a makon da ya gabata a garin Kaduna. Allah ba da zaman lafiya. Akwai kuma saƙon taya murna ga iyalai na marigayi Alhaji Alin Kumashi Koki da marigayi Dr. Sa'id Ma'azu Sheshe na ɗaurin auren ƴaƴansu Mujtaba Ali Muhammad Dr. da kuma amaryarsa Khadija Sa'idu Mu'azu Sheshe wanda shi kuma an riga an ɗaura a jiya Juma'a kenan a masallacin Zarban akan titin Tijjani Balak Al Rawi a Kano. Shi ma Allah ba da zaman lafiya. Sannan kuma muna da saƙon taya murna zuwa ga wato mai martaba turakin Sangaru Bajoga ƙaramin hukumar Funakayi Alhaji Sulih na Yashi Bajoga na ɗaurin auren ƴarsa Zainab Sulih na Yashi da angonta wanda shi ma an riga an ɗaura a jiya a masallacin Jibwis na Mushab bin Umayya a Bajoga. Ya ce saƙo ya fito daga Yariman Sangaru Alhaji Adamu Muhammad wato da wakilin Sangaru Alhaji Yahaya Muhammad Sangaru da kuma Baba Yakub Makeri na Gwamma ɗan mutan Ghana. Kete
an ɗauke ni wakili
ba sani ba wakili ne ko waliyin aure ne aka ɗauke ni ba.
Ko ba menene.
To Allah ba da zaman lafiya ya ba da zuri'a tsayyaba.
Amin. To baba sai kuma mu miƙa saƙon ta'aziya bari mu miƙa saƙon ta'aziya a bare huce ga Malam Ishaya Kure da mai ɗakin sa Laraba domin rasuwar ƴarsu ya farin su Fasis Kure Kolo wadda ta rasu ranar Laraba da ta gabata bayan gajeren jinya ta rasu ta bar ƙaramar yarinya da kuma mai gidanta. To Allah ya ji ƙarai mu kuma ya kyautata namu ƙarshen.
Amin. To sai kuma ta'aziyya ta fito daga mai martaba sarkin zangon kuma sai Sultan Umar Faruk Said zuwa ga Alhaji Musa mai canji a kasuwar Asawasi Kumasi na rasuwar mahaifinsa Alhaji Muhammad Dambala mai sayar da kayan basko a garin Bako wanda Allah ya masa rasuwa a mako da ya gabata. To sai kuma gaisuwa zuwa ga iyalai baki daya da Alhaji Aminu Karami, Allah ya ƙara hakuri kuma Allah ya ji kan magabata baki daya. Muna kuma mika gaisuwar ta'aziyya ga wakilin Ridwan Mukhtar Abbas na rasuwar wato yayansa kenan Malam Abdulaziz a unguwar Fadama da Allah ya ma rasuwa a shekaran jiya. To Allah ya ji kansa da rahama ya kuma kyautata makoma mu kuma ya kyautata namu zuwa.
Amin summa amin. To baba bari kuma mu koma zangon gaishe-gaishe, bari mu bude wannan babi da gaisuwa da ta fito daga hannun Ayuba Bafillatani da ke aiki a zone A unguwar ‘yan majalisa Abuja wanda yake gaida Sarki Isa Azandi jihar Plateau, sai kuma mahaifinsa Alhaji Hamidu da Hajiya Fatu da Ajuji, sai Hashimu da Maimuna da Dalha Abu dan Asibe da Jamila da Baby da kuma Sarkin Zandi, sai Fulanin Jigam da Danshum a jihar Plateau. To Allah ya sa na faɗi wannan daidai.
Amin.
Sai kuma Yahaya Danno ne ko Danno ne
haka
Azare daga jihar Bauchi wanda yake gaida abokansa kamar haka: Alhaji Dada Sarkin Fawan Ajiyan Katagum da Alhaji Ahmadu Kakai Talban Darajiya. To Allah ya sa darajiya na haka ne. Da na Mairo Umar Makira da Lawan Bin Hambali, sai Umar Abubakar Odoji Azare da Kawu Mai Ruwa Bajuga. Gaisuwar fata alheri daga Isa Lawan Girgin magajin garin Girgin jihar Yobe Nigeria zuwa ga Iliya Useni journalist Fataskum da Suleiman Adamu Tandari Fataskum da Shugaba Yusuf Muhammad JKM Fataskum da Iliyasu Kawuwa da Abu Anur Fataskum, sai Mansur Sani Birnin Kebbi da Alhaji Hassan Mai Waya Kan Giwa da Tukur Har Karijau, sai Sa'idu Abdullahi da Maturu da Aminu Adamu Malam Maduri da Baba Gana Alhaji Dabuwa Nguru, sai Sa'idu Gagiyo Katamma da Shugaba Laraba Diba Mai Abincin Fataskum da kuma Shugaba Laraba Mai Fura Fataskum, da fatar an tashi lafiya.
Amin summa amin. Sai kuma gaisuwar Abar Yahuce da ta fito daga Aliko Auta Kafinta Yalwa Gindin Akwati Barikin Ladi jihar Filato, yace ku mika min gaisuwar sada zumunci zuwa ga Babangida Buba Fajewa Takai da Uzairu My Heart Saminaka da Usaini Dangote Karasuwa da matar shi Aisha Karasuwa jihar Yobe da Bashir Tela Lafiyan Bali Bali da Alhaji Kabir PRO tare da matansa Fasuma da Sha'awa a Gindin Akwati. Sai kuma Alhaji Babaji tare da matan shi Biba da Maryam a Gindin Akwati da Umar Garu da matan shi Hawwa a Gindin Akwati da Dan Juma Mai Faci Gindin Akwati da Ibrahim Musa Wada Barikin Ladi. Sai kuma Sani CID Makole da JT Lauji Kanduna da Sani Mai Langelange Yauri. To sai kuma gaisuwar Abar Yahuce ta fito daga Alhaji Husaini Atadaku na Dakuma mazaunin nan New York, wanda yace yana gaida yayarsa Hajiya Mai Riga da kuma ƙawarsa Hajiya Aishatu Ahmad da kuma matarsa Hajiya Habiba Mai Tuo a Kaulin Accra. Sai kuma yace gaisuwa ta musamman zuwa ga shehunsa Khalifa Sheikh Yahya Amin a Shukura da kuma amininsa Alhaji Nur Hamza Mai Lakabi Bidaru a Dakuma. sai kuma gaisuwa zuwa ga Alhaji Abdulrazak sarkin Baranda da matansa Mahadiza da jaririyarsu Abiba da kuma sarkin musulmi na New York Alhaji Yahuza Abubakar wanda a halin yanzu yake ziyara a birnin Kumasi. To da fatan an wayi gari lafiya.
To amin. To baba, kamar yadda muke faɗa kullun, komai kirkin ka baka gama kasuwa da gaisuwa, sabida da haka bari mu jire da wannan sako da ya fito daga hannun Abba Sa'ad Mahuta. Yace yana gaida mamarsa Malama Murja Yusuf na Manzo mai gora huntuwa da ɗansa Abdullahi Sa'ad Mahuta da ƙannansa Fatima Aisha baban gida kuma ɗan autansu Usman Sa'ad Mahuta, sai Fa'ilu ɗan Ladi Mahuta da Usman Shitu Mahuta. Daga ƙarshe yana gaida mai nasara Nasara Huntuwa da fatar an tashi lafiya.
Amin sun amin.
Labarin da zan baka labarin wata ce mai abincin sayarwa.
To
da na samu labarin nan sai ta tuna man da Hajiya Aljanna.
Eh, Hajiya Sa'adatu mai fulan aljanna.
Sai ta tuna man da Hajiya mai fulan, Hajiya Sa'adatu mai fulan yan gayu a New York.
Haka eh.
To muna jinjina mata da fatan Hajiya an tashi lafiya. To wannan labarin mai take kama da wani bata wani baba.
Haka, na'am.
Wai wata Hajiya ce ta iya sanwa, ta iya girki kwarai da gaske abincin sayarwa, amma kuma matsalar ta shine masifaffiya ce ta kin kari,
ba ta da hakuri da customer.
Yawa, ba ta ba customer ba, ba abokan aiki ba, masifa.
Ikon Allah.
Banda masifa kuma ga ta ba ta bambarorowa bala'i.
Asha.
To ga ruwa ga masifa, amma ba mutane ba sa ko sun rantsi ba za su dawo ba, sai su dawo saboda ta iya sanwa. Shikenan sai wani matashi a unguwa ya ce ya san maganinta.
To
sai ran nan ya yi shiga ustaz ya
fadda ka ba haka.
Yawa, ya shigo ɗakin abinci ya yi oda, ya oda ya gama cin abinci, ya kammala cin abinci sai mai karɓa kuɗi ta zo ta ce mashi, malam kuɗinka 1,100. Kuɗin abincin sai ya kalle ta ya ce bata kuɗin sun yi yawa, don sai kawai ya nemo masifa mata.
Ya nemi masifa da
gurinta. Ya ce bai biya, ya ce bai biya, ta je ta gaya ma Hajiya bai biya. din sun yi yawa sai an rage mishi. Kiran yarinya sai ta je ta gaya mahajiya ta ce ga wani mutum fa ya zo ya ci abinci, ta gaya mishi kuɗin ya ce bai biya. Hajiya tun ta yi ta zagi, ta yi ta zagi.
Da ban mai gire rigima.
Ba sai ce yawa, sai ce da zai ci abinci bai biya ba, kaza 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 kaza. Tana ta ashar, tana ta masifa. Faran ga shege da zai kawo min iskanci gare ni.
Abun ya kai haka.
Hajiya tana fitowa. Ta yi ido huɗu da matashin da ya banda kama ustaz.
Eh, kama ustaz ga yi nan.
Yawwa, ta shiru ta koma ciki ta kira mai karɓar kuɗi. Sai ta kama mai karɓar kuɗi kuma masifa, masifa, masifa. Ke ba ake cewa kaza kaza malam ne. Kaza kaza kaza, sai ta ce ki je ki dauko mishi pakitin ruwan sanyi guda biyu, ki dauko mishi pakitin five alive guda biyu, ki dauko mishi suwan wata guda biyu masu sanyi haka dai,
masu sanyi a hada mai kuma a ce maka
ba yawa akan kudin akan 1200 da 100 da aka ce biya ki biya. Aka tattara ma matashi ka chip aka mika mishi a
ustaz dai ai ita ustaz take gani
yawa ta yawa aka hada wa ustaz. Malam, malam aka hada mishi shiri chip aka bashi shikenan da aka bashi ustaz ya tafi ana dau tana cewa malam to sannu malam kaza 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 to sai Allah hutar da gajiya haka kaji ana ta lallabo ustaz ya fice
shi ko ya debi
yuti yawa malam mun gode Allah saka da aliri shikenan ustaz na fita. Sai Hajiya ta faɗi ƙasa
kuma
tana ta gumi, tana ta gumi, tana ta gumi. Mutane suka tare suka ce a'a Hajiya, Hajiya lafiya, ita ne aiki tana Hajiya lafiya, Hajiya lafiya. Da Hajiya ta samu kanta ta bude baki, ta bude ido. Sai ke dan ubanki baki ga shekau bane. Ko daga rana an daina masifa ko kuma ta shiga ta tayi to Allah ga ɗaya sani
gaskiya
to na ba da ni da daga mu da duk sabili da aka tilas mu ja burki na kama da wani batawa da yanzu
a madadin baba Yakuba kiri
alheri yake muku fata alheri da kuma fata Allah ba mu lafiya da zaman lafiya da abin da lafiya za ta ci da alheri.
Wannan shirin na zuwa muku ne kai tsaye daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Ga masu sauraron mu a jamhuriyar Niger, za ku iya sauraron mu a tashar mu ta BOA Africa akan mita 102.5. Baya ga haka a koda yaushe ake so, za ku iya zuwa shafukan mu na internet wato boahausa.com ko kuma sashen hausa.com ko kuma shafukan mu na sada zumunta Facebook da Twitter domin sauraron shirye-shiryen mu. Da za ku kuma iya yin tsokaci da bayyana ra'ayoyi. Kuna kuma iya aiko mana da sakonni ta hanyar email a sashin hausa@boanews.com. Da haka ne kuma muka kawo ƙarshen shirin namu a wannan lokaci, sai kuma da rana ku ji abokanan aikinmu da wani sabon shirin da ya haɗa da adawo lafiya, shirin da ke faɗakar da al'umma kan abin da ya shafa harkokin sufuri. Za ku iya samun ƙarin haske kan dukkan rahotannin da muka gabatar, har ma da ƙari a shafinmu na intanet boahausa.com da kuma shafinmu na sada zumunta Facebook da kuma Twitter. Yanzu a madadin dukkan waɗanda suka ba da gudunmawa ga nasarar wannan shirin da suka haɗa da Julie Gresham da ta haɗa shirin da ba da umarni, Muhammad Hafiz Baballake sallama da ku a wuni lafiya.